To me sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar murya zamani daga nan masallacin Juma'a na Masjidul Quba dake unguwar Tukuntawa inda zuwa yanzu aka riga aka yarda sallar Juma'a kuma babban imam masallacin Malam Ibrahim Abubakar Tofa ya jagoranci sallar bayan da ya gabatar da hudubar wannan rana za kuma mu ji a takeice daga bakin liman inda hudubar ta maida hankali
wallahi abin da yake magana shine irin yanda Allah ya halisi dan adam kuma ya jarabce shi jaraban nan za ta zama mai amfani za ta zama kishi haka in Allah ya jarabce ka ko da samu ko da rashi to kamar yanda yazo a hadisi shine misalin ka hakuri idan kuma wani abu har Allah ka samu to misalin ka gode wa Allah sai Allah ya zama ni'imar wannan ta tabbata idan kuma misalin sabanin haka ne ba raki zakai ba hakuri zakai ka tabbatar wannan abin daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake kuma idan Allah ya jarabce ka wannan da wani dalili akwai abubuwa da Malam Ibn Qayyim ya kawo a jarabcewa zai dauka maka daraja ikan kare maka zunubai kuma ya zama tun kai hakuri kana tare da Ubangiji inna Allaha ma'as sabirin amin
to mi sauraro fatan dai Allah Ubangiji ya ba mu ikon yin kyakkyawan amfani da wannan huduba ta hanyar yadda da kaddara da kuma tawakkali akan dukkanin abin da ya samu bawa mai kyau ko aka sun haka domin dacewa da irin tarin alhairan da suke cikin hakuri a lokacin da aka samu mara dadi da kuma alhairan da suke cikin godewa Ubangiji a lokacin da aka samu kyakkyawa musamman ma karin alhairin domin dai naji malaman suna fada la in shakartum la azidannakum ta yanda za mu samu kyakkyawa a nan duniya da gobe kiyama Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar murya zamani daga nan masallacin Juma'a na Masjidul Quba dake unguwar Tukuntawa.